أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها المسلمين بركم دساكي حدو ا cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib wanda yake cikin makarantar Saint Ejide a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 4 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 hijrata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati Salaf as-Salih ahli sunnati wal jamaa wallafar babban malami al-Sheikh Abdullah al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya idan ba amince ba satin da ya gabata mun zo karshen wato asali na uku daga cikin wannan usuli da malam ya kawo a cikin littafi inda muka gani nau'i na karshe daga cikin nau'ikan kafirci bayan yin bayani akan shi mun gano cewa kafirci karami ana kiran shi da suna kafirci amma ba kafirci bane da yake fidda mutum daga cikin da'irar musulunci insha Allah subhanahu wataala a yau zan mu tashi a gaba ta gaba shine asali na hudu daga cikin usulikin da malam ya kawo a wannan littafi Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wannan darasi da zamu a yau shine darasi na 29 insha Allah malam yace الأصل الرابع أصل نقوله الإيمان بنصوص الوعد الإيمان بنصوص الوعد والوعيد أصل نقوله ما لي تشيني إيماني دنسوشي نا وعدي دوئيدي هكا أكي جران سدع وسع وعدي دوئيدي منين وعدي منين وعيدي وعدي شيني نصوص الوعد سوني نسوشي نا القرآن كوكما حدثة عن نبي صلى الله عليه وسلم wa'inda suke yin albishir ga wa'inda suke yi imani da Allah subhanahu wataala da kuma irin tanadin da Allah ya yi musu bayan imanin nasu a duk ayat da take cewa ga makoma wa'inda suke yi imani an aje musu aljanna a ga irin abin da zasu iske a lahira ana kiran wannan nasi da suna nasul wa'd sannan kuma wa'idi shine aka sin haka duk ayat da take wato bayani akan rankon azaba ko kuma wato gidan wuta da aka tanada ga waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wataala irin waɗannan nusus hadisi ko ayoyi su yake cewa nususul wa'id to a yau zamu gani imani yana tabbatuwa ne ta hanyar imanin ka da waɗannan nusus nasoshin da suke magana akan wa'ad alƙawarin da Allah ya yi ga mu'minai da kuma alwa'id na rukun azaba da Allah ya tanada ga waɗanda suka saba mishi ba su yi imani da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi abubuwa na jin dadi ga bayin shi wanda suke mu'minai kamar kuma yanda ya tanadi wato azaba iri-iri ga wanda suka yi mishi sabo a cikin rayuwarsa ta duniya malam sai ya ce wa min usuli aqidati salafis salih ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin usul asalin lika na aqida ta ahli sunna wal jamaa sunne salafus salih yace al-imanu bi nususil wa'di wal wa'id shine imani da nasoshin wa'adi da wa'idi yu'minuna biha imanan jaziman su ahli sunna sun yi imani da wa'innan nasoshi cikakken imani wa yumirruna haka ma ja'at min indillahi tabaraka wa ta'ala sannan kuma suna gudanar da ita kamar yanda tazo daga Allah subhanahu wa ta'ala yanda Allah ya karantar da mu alqur'ani Allah ya sabkar da abin shi cikin littafin shi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada akan halishin annabi shi to wa'innan abubuwan da suka zo ba tare da wato yin gwana ba ko wata kwasfarima ahlu sunna haka suke dokan su shine yace wala yata'arraduna laha bitta'wil sannan kuma ba sa daukan wa'innan nasoshi sai su yi mata tawili ayi ma wannan nasoshin tawili inda Allah yace zai yi kaza sai a dan yi tawili yace to ai kaza ake ni a dan yi kwana yace ahlu sunna ba sa yin wannan yace wa yuhaqqimuna nususa hali qulillahi subhanahu wa ta'ala dukkan wa'innan nasoshin ana mai da hukuncin su ne zuwa ga fadar Allah madaukakin sarki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima Allah madaukakin sarki a Qur'ani aya tana cikin suratul nisa Allah yake cewa lalle Allah baya gafarta ma wan baya gafartawa idan aka yi shirka da shi mun yi bayanin shirka a baya shirka shine ka dauki haƙƙin Allah subhanahu wataala ka ba wani abun halitta abin da yake Allah ya cancanta amma sai ka dauko wannan abin ka ba wani abin halitta shi to Allah bayya ya yi irin wannan laifi amma kuma fa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abinda ba shirka ba zunubi ne ko mun girman shi Allah yana yahewa amma ga wanda ya ga dama sai Allah yake cewa man yushrik billahi kaga duk wanda ya shirka da Allah ya hada Allah da wani faqad iftara ithman azima haqiqa ya kirkiro wani laifi mai girman gaske a wajen Allah wannan aya in ka lura aya ce da take yi maka ishara zuwa ga wani abu mai girma shine duk girman laifin da mutun ya aikata ko yaya yake wajen girma in dai ba shirka da Allah bane yayi to in ya mutu akan wannan laifin yana cikin mashiya na aka ce mashiya kuma shine Allah yana iya yahe mishi in ya ga dama haka kuma Allah zai yi mishi azaba in ya ga dama saboda haka kai ba naka bane baka ce wani ya mutu dan wuta a wani ya mutu aliyan da zai je baka da wannan hurumi amma in wanda ya mutu ne yana shirka da Allah to kaga alƙawalin da Allah yayi yace mai shirka Allah ba zai yafe mishi ba to kaga shi wannan magana ta tabbata akan shi to dukkan nususin da suke da alaka da wa'ad da wa'id ahlu sunna suna mai da wannan aya a matsayin jigo da zai tafassara duka wa'innan nususin sai yace wa ya'taqiduna bi anna awaqib al-ibadi mubhama sannan kuma yana daga cikin aqidan ahlu sunna wal jamaa suna aqidantar da cewa karshen bayi wani abu ne wanda yake mubhama a boye ba a san shi ba kai da kake gudanar da rayuwarka yanzu a tare ka amma ka tambaya yaya karshen ka zai kasance baka iya waki haka kuma a tambaye ka to kai baka san naka ba nan kwabcinka da kuke rayuwa wa ya karshen shi zai zama shi ma baka sani ba shine awaqibul ibad mubhama karshen halittu wani abu ne da Allah ya boye shi bai sanar da kowa ba ba wanda ya san yaya karshen shi zai kasance la yadri ahadun bima yuhtam lahu malin yace babu wanda ya san shi wai a rayuwar shi da me zai cika baka sani ba kai a yayin rayuwarka zaka zo karshe baka san ba da me zaka cika sai dai ka ringa fatan Allah ya sa ka yi kyakkyawan karshe ka cika da imani sai yace wal mu'minu la ya'manu makra Allah ta'ala an yastadrijahu min haythu la yahtasib to mu'mini wanda yake amsa sunan imani shi kuma baya aminta daga kamun Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah zai iya yi mishi istidraji ya jinkirta mishi ta inda bai ya zato bai ya tsammani ɗan uwa menene istidraji istidraji shine za ka yi ta saban Allah ka ci duniyar ka da tsinke iya san ranka amma Allah ya kyale ka komai bai samu ka wataƙila ma yadda ta ƙara ma kuɗin kai kana ganin duniya ta samu amma istidraji Allah yake maka shine yana kyale ka ne dan ya maka kamu ɗaya irin wannan abun in kana so ka fahimce shi to ka ringa kallon ga wanda yake kallon doki mantar na zakuna ya saba ganin irin wannan zaka ga zaki yana jin yunwa a cikin daji amma ga barewa ta zo ta daga wani shi sai kyale ta ba kyale ta bane yayi ba na ta wuce salim alim Allah ya raka tarki gona a kyale ta ne zai idan ta sakankance ta ce eh to yau su zaki ba a biyo ne da gudu ba ina ga bai jin yunwa sai ta shiga neman ciyawa daga lokacin da ta shiga neman ciyawa sai zambace ta sai ram da ita to kaga wannan kyale ta da yin harko istidraj ya mata ya kyale ta ne dan ta sakankance to kai ma Allah subhanahu wataala yana iya yi mu yana iya maka istidraji ya kyale ka kanci duniya kai da sinki kana ganin komi san kisir sinki ne rana daya sai Allah ya turo mala'ika mutuwa doke ka daga ran nan ne zaka bambance ma a yayin da saboda kai da Allah ya kyale ka bi jarrabe ka ba ya maka istidraji ne sai ka kasa ganiya ako kuma wanda Allah yana yi musu alama da ishara akan saban da suke yi da kuma abun da suke marasa kyau dan su gane su tuba sai kaga mutum an tahi da shi wajen saban Allah an wuce da shi bayan gari da mata an tayi wajen rawa picnic da sauransu a hanya sai ya wadi ya kare hannu da kafa amma bai mutu ba to istidraji ne Allah wannan Allah ya maka ishara ne naka tuba ka komo gare shi ya nuna maka cewa da ya ga dama a can zaka mutu amma baka mutu sai kyale ka kenan kai ne kake yake so kai anan ka tuban ma Allah subhanahu wataala ka gane cewa zuwa wayan wannan fa ba abu ne mai kyau sai ka gyara amma akwai wanda ba za a mashi wannan ba ba za a mashi ishara ba Allah zai mashi istidraji sai yi dai inda ma tsoho mota ce ma ke sama Allah da ita Allah ya hore mai ya samu sabuwa dal ai tai da karshe sai Allah ya mashi kamu wannan shine ake cewa istidraji in Allah ya maka wannan abin ka shiga uku shi yasa ba kowa bane ba Allah subhanahu wataala yake mishi ishara a rayuwar shi dan ya gane yayi kuskure to mu dai Allah subhanahu wataala ya ringa nuna mana kuskuren mu dan ya bamu ikon gyarawa sai yace kuma aw yu'adhibuhu bi dhunubihi bawa kuma watakila in mu'mini ne shi Allah zai yi mishi azaba da zanuban da yake aikatawa ka aikata zunubi a matsayin ka na mu'mini sai Allah ya maka azaba amma kuma azaban da zai maka azaba ne daidai gurgudun zunubin da ka aikata saboda yana san ka sai Allah ya rage dora maka masifu iri-iri da jarrabawa sai ka ringa ganin ma kai a rayuwar duniyar nan maka makai an tsabe ka ma ne gaba daya sai ka ga mutum ya ce jiya na sai sabon mutu aka sace yau kuma da dare na zo zan dai gida aka tare na kwace zulule sannan kuma ina zuwa gida iyata ba ta da lafiya na je likita ma kan mai sata mutu sai ka ga mutum duka komai ya lalace mu sharaya sai ringa ganin kamar an tsane shi ne ya zai duka wannan ibtila'o'in gaba daya akan shi kadai amma in ka bincika wayannan abun da Allah ya jarabce shi da shi akwai hikima a karkashin wannan wanda shi ba lalle ya gane ba wataƙila Allah ya maka haka ne sakamakon da istidraji zai maka kaje ya maka kamo dai kaje wuta sai Allah ya ce bari ya jarraba ka nan in kai hakuri sai ya baka lada kuma ya kankare ma zulubin da zai saka je aljanna kare baka sani ba wace irin alkhairi Allah yake binka da shi shine sai mallaka yake cewa walakinnal mu'mina la yayasu min rahmatillahi tabaaraka wa ta'ala abadan madama huwa alal imani wat tauhid was sunna yace shi mu'mini kuma baya yake kamna daga rahaman Allah madaukakin sarki inde yana nan tare da imani kuma yana da tauhidi sannan kuma yana kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wai a ce yau ga wani aiki nan ka aikata shi amma ka dai ba kamna daga rahama Allah har kana ji a ranka cewa kai ho wanga abin da kai Allah ba zai gafarta maka ba Allah ba zai kalle ka ba mumini baya yin wannan duk laifin da ka aikata komai girman shi inde da ranka da lafiyanka sannan kuma Allah ya taimake ka ka gano girman Allah dai ne kana kan tauhidi sannan kuma kana kokarin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to kai wannan dama ce Allah ya baka naka daga hannu ka ce Allah na tuba Allah ka yafe mini shi kuma Allah subhanahu wataala in ka roke shi zai gafarta maka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kage yace ku roke ni in amsa mu haka Allah yace ku roke ni in amsa mu Allah ne alƙawli in ku roke shi zai amsa to sannan kuma hadisi da yawa sun nuna cewa Allah in an roke shi amsa yake Allah yake cewa a cikin hadisi al-Qudsi Allah yana jin kumiya a ce bawan shi ya daga hannu haka ya maida hannun amma Allah bai bashi abin da ya roka ba to kai da kake da irin wannan abun kuma ga rashin da rayuwarka kana sanin wani irin laifi ne zaka aika da haka ringa jin wai kai kawai wuta zaka zaka samu cikin mutane akwai wanda yake wani irin wannan abun sai ka ji mutum wal iyazu billah da bakin shi ya furta ya ce kai mun ba ina ga sai dai ai hakuri amma wutan da sai mun mutu ciki akwai masu wani haka wallahi bai san wuta bane ji ne yake ana waje yo kai ko wutan gidan ku da ake hura tuwa kace ka tabbata cewa an baka aiki ballantana wutan lahira wanda gi subhanallah Allah ka kare mu daga wuta mun karanta a cikin darasinmu na baya cewa wutan lahira fa in aka zo da ita ranan alkiyama za a yi ta hura ta daga ja sai ta goma baka saboda tsabagen bala'i da yake cikin ta sannan kuma tana da makama 70,000 kowace makama daya a cikin 70,000 mala'ikan 70,000 ne yake rike makamai amma fa ma take tare yayi mala'iku saboda ƙarihi wannan wuta ce zaka ce hukukun bada sai kuma da ciki to Allah kiyaye hanya Allah mu dai kare mu daga shiga wuta sai malamin yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله يتي كي البشر قوى إن سكى إيمان سنن سكى أيكة أيكي من غرتي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار سنة الجنة الجنة ودكو رموكي قدانا كالكشنت يتي كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا a duk lokacin da aka arzuta su aka ce an ba su wata itaciya ko kuma wasu ƴaƴan itatuwa na arziki qalu hadha alladhi ruziqna min qabl zaka ji sun ce wannan shine abin da aka arzuta mu da su dazu wa utu bihi mutashabiha Allah ce za a so musu da wannan itaciye mutashabiha masu kama da juna walahum fiha azwajun mutahhara Allah yace kuma sannan an musu tanadin mata wanda suke tsarkaka wa hum fiha khalidun kuma za su kasance dawwamamu a ciki duka wannan abubuwa Allah yace ai albishir ne wa'adi ne alƙawari ne da Allah yayi ga wanda suka yi zamanto sun yi imani da Allah abu na farko aka ce an musu tanadin aljanna wanda ƙoramu ke gudana karkashin ta abu na biyu aka ce duk lokacin da aka ba su da ƴaƴan itatuwa a matsayin arziki sai su ce wannan ne abin da aka arzuta mu da shi dazu abu na uku yace za a zo musu da shi mutashabiha masu kama da juna abin da yake nufi da masu kama da juna shine masu kama da juna a ido yanzu in aka dauko maka mangoro aka dauko maka lemu ai da ka kalle su ka san ba daya bane a ido ba ne ba suke haka kuma a baki ma kan dana ba daya bane to a aljanna za a zo maka da itace ne ga sunan guda uku ne ko kuma sama da haka misali daban-daban amma in ka kalle su duka iri ɗaya ne a ido sai ka kai baki ne zaka gane akwai bambanci shine ce wa utubihi mutashabiha za a zo musu da su masu kama da juna ba kare ba wala hum fiha azwajun mutahhara ga mateki da aka tanada musu a can kuma matekin masu tsarki mata aljanna ke babu bayan gari babu tsari kuma babu jinin halala wannan su ne aka tanada duka wannan tanadin sai ce hum fiya khalid kuma zai su dawama a ciki babu karshe suwa alladina amanu wa amilus salihat wa inda suka yi imani da Allah kuma suka aikata aiki mana gaskiya kaga wannan aya aya ce ta alwa'd alqawli wanda Allah yayi ga wanda suka yi mishi biyayya suka yi imani da shi sai malai ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai da amince Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi da al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito annabi yake cewa innar rajula la ya'malu amala ahli al-janna annabi yace lalle mutum zaka ganshi a duniya yana aikata aiki amma aikin irin na ɗan aljanna ne fi ma yabdu lin nas cikin abin da yake bayyana ga mutane za ku gane shi a aikace a cikin abin da kuke gani a zahiri wannan mutunan wa aikin ɗan aljanna yake da zai mutu yau in aka tambaye ku za ku ce kai wani da yayi da shi sai ce wa huwa min ahlin nar amma a hakikanin gaskiya wannan mutunan dan mutane sai yace wa innar rajula haka kuma za a iya samun wani mutum la ya'malu amalu ahli an-nar fi ma yabdu lin nas zai ringa aikata aiki irin na ƴan wuta a rayuwar shi ta duniya ko dukkan bukun tsane shi haka tambaye ku lahi ku ce wannan ba ku gani abin da yake da za a tambaye ku ma kawai dan dai ba ku da wutan ne da can za ku yi kawai wani wuta zai yi annabi yace wa in wa huwa min ahli al-janna amma wannan mutum na al-janna wannan hadisin kaga yana nuna maka cewa aikin mutum na zahiri wanda yake bayyanawa mutane suna gani ba shi bane hakikanin sakamakon shi na lahira dan kaga mutum yana bayyana aiki na biyayya ga Allah duk inda ake wazi da shi ake zuwa duk inda ake yin abubuwan kirki zaka gani su ne gaba gaba sadaka su ne gaba gaba azumi kawara ma yake itikafi yake shiga tun 20 ga wata kayan magomin kashe yanzu sai ka ce ka wani akwai imani gare shi a za ku hada haka a zahiri saboda shi kuka gani amma zai iya yi wa aje lahirar yauta duk da aikin da ya bayyana mutane suka gani kamar yanda kuma aka san haka za a yi samu dan ya bayyana aiki din wuta duk inda ake saban Allah su ne gaba gaba amma kuma in an tayi lahira sai ka ganshi a aljanna ni zai kawo haka hadisi na gaba zai tabbatar da haka shine hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna annabi yace dayan ku tabbas zai aikata aiki aiki ne zai yi amma aiki irin na 'yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirau sai ya zamanto tsakanin shi da aljannar bai wuce ba zira'i daya ya shiga sai ce fa yasbiqu alaihi alkitab sai littahin shi ya rinjaye shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ya fara aikata aiki irin na 'yan wuta fa yadkhulha kuma sai ya shiga wutai so nan ne ka gani mutum ya yi rayuwar shi gaba a cikin ayyukan Allah ya bata rayuwar shi sune da'awa sune yada addini sune aikin kirki amma daga ƙarshe suka ga ya lalace ya zama mutumin manza ana saban Allah da shi kuma ba a jima ba kadan sai ya mutu mana kaga ya yi mummunan ƙarshe kenan rayuwar shi ta farko ta yi kyau akan ta ƙarshen kuma akan ta ƙarshen ya mutu to wanda ya mutu akan abu akan shi ake tsaro shi to shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuni akan wannan sai ya ce kuma wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar haka kuma za a iya samun ɗayan ku ya aikata aiki aiki irin na ɗan wuta yake yi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira har sai yayi saura tsakanin shi da shiga wutan zira'i ɗaya rai fa yasbiqu alaihi alkitab annabi ce sai rinjaye littafin shi rinjaye shi fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ya fara aikata aiki irin na 'yan aljanna fa yadkhuluha sai ya shiga aljanna kaga shi ya gudanar da rayuwar shi gaba ki dai cikin saban Allah amma a ranar din tak sai aka lanta juya sai fara aikata aiki na 'yan aljanna kuma sai ya shiga aljanna ana samun wannan so nawa ne ka gani mutane da dama sun yi rayuwar kafirci ba ma musulmai bane sai ka ji an ce ga wani na ya musulunta shekarar shi 123 sai a gudu hoton shi da ke nake motsi sai a ce amma yi ne musulunta duk shekara 123 ne ta kafirci yau a dalilin ya musulunta an yafe mishi sai ka ji an ce bayan sati guda wannan da musulunta satin da ya ce Allah ya mai cikawa karshen ne ya zo da kyau kaga Allah ya zo mishi da niyya ta shari'a Allah zai karbe shi cikin aljanna to haka Allah yake gudanar da abubuwa cikin bashi shi yasa kada wai aikin da kake yi ya rude ka a rayuwarka ka rinka ganin kai ku ho mutanen kirki ne duk garin nan ba wanda yake zama ɗan kirki wallahi kaka rude da wannan baka san yaya ƙarshen ka zai kasance ba abin da ya kamata in kaga kanka cikin mutanen kirki ka rinka roƙon Allah Allah ya tabbatar da kai akan haka saboda mun karanta annabi ya ce wato zukatan bayi suna tsakankanin yatsun ubangiji yana juya su yanda ya ga dama sai ga mutum da sahi mu'mini kan da mai ya zama kafiri to kai baka san ba a wani halin ka ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan addu'a yake cewa allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya ubangiji mai juya zukata ka tabbatar da zuciya ta akan addinin ka to kai ma ka ringa yin wannan a cikin sallarka Allah ya tabbatar da kai akan tsarin da kake na biyayya a gare shi in ya kasance baka yawan roƙon Allah da wannan baka sani ba an aka yi wani juyin sai kaga kai ma ta juye da kai Allah madaukakin sarki ya kare mu sai malam yace fasabilun najati wal fawz bi ridwanillahi ta'ala inda ahli sunnati wal jamaa yace hanya ta tsira da kuma samun rabo da yardan Allah madaukakin sarki a wajen ahli sunna wal jamaa yace wasatun yace yana tsaka tsakiya a tsakanin ina yace bainal amni wal iyas yana tsaka tsakiya tsakanin wato kamal kwadayi da zaman lafiya da mutum zai yi a cikin ran shi zuciyar shi hankalin shi ta kwanta kwanciyar hankali kenan shine al'amun ka ji hankalinka ya kwanta kai ka yarda Allah kawai ku ya aljanna wal iyas sannan kuma da yanke bege me yake nufi da wannan bayani shine kai yanzu sallah kake yi amma baka taba tsaya ba kama kanka tambaya wai ni sallar da nake yi ma Allah yana amsa ta bana dukkan mun ba wanda yake da tabbacin sallar shi Allah ya amsa ba to ka taba maganka wannan tambaye wa haka nan kuma wali iyas shine al-iyas kai yanke kamla ka ce kai ni fa yanzu da aikin da ni Allah bai amsa ba to ahlus sunna suka ce tsari na kubutan mutum a rayuwar shine ya kasance tsaka tsakiya kai bakka cikin kwanciyar hankali duk abin da kake na ibada kana tsoron kal aji Allah bai karba ba sannan kuma bakka cikin al-iyas baka cikin wa'inda suka dare kamna daga rahamar Allah kana sa ran rahamar Allah amma bakka da kanta zan ta same ka to wannan abin zai saka ka mai da hankali ka zabura wajen aikata ibada domin ka sa a ranka da cewa ayyukan da kake na ibada ba lalle ba fa a amsa sannan kuma rahamar Allah ba lalle ba ta zo kanka amma dai kana mata to in kai haka sai ka tsaya saka tsakiya baka rinjayar da ɗaya daga cikin wa'innan ba sannan kuma yace wa bainal khawfi war raja haka kuma mutun ya tsaya tsakankanin tsoro da kuma bege kana tsoran kalwa aje mun yi lahir Allah ya kone sannan kuma da begen ina bege da fatan Allah ya sa mun ji Allah ya sa na aljanna to wannan shine hanya ta tsira kuma wannan ita ce aqidatu ahlus sunnah jama'a kawai baka zo ka saki jiki ka ce a ai mu yar raja'i ne kawai mu aljanna kawai wadar a ba za ka ce mun kai aljanna za ka yi ka sakankance ka sami yakini cewa ko ku aljanna daga kun mutu tana can tana jirin sannan kuma ba za ka sa ba a ranka ya cewa a ku kawai yanzu sai abin da Allah ya yi jama'a su garuce ku in kun ta yi lahira ko ku ta zan ku a me yake so ka sa ka zama tun tsaka tsakiya Allah muna fatan ka sa mu aljanna yi aljanna yi muna fata mu shiga wuta a Allah ka kare mu wuta ai ba abin so wace Allah ka kare mu kaga kana tsaka tsakiya baka ce ba kai ran aljanna ne kuma baka ce wuta ta tabbata akan ka wannan shine aqidata ahlus sunnati wal jamaa sai ce qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya fada fi wasfi ahlil imani sadiqin lokacin da Allah yake siffanta masu imani na gaskiya sai Allah ya ce game da su innahum kanu yusari'una fil khairat wa innan sun kasance suna yin gaugawa wajen aikata ayyuka wa'inda suke managarta wa yad'unana ragaban wa rahba sai ce kuma sun kasance suna kwadayin rahamar mu sannan kuma da zaran azabar mu da tsoran azabar mu shine kana kwadayin Allah ya maka rahama sannan kuma kana tsoran Allah madaukakin sarki yayi maka azaba sai ce wa kanu lana khashi'i sannan kuma sun kasance wato masu kaskantar da kai a gare mu insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan lokacin da Allah ya zano annabawa ne da bayi na gware a cikin suratul maryam da yi da zano su sai yace innahum kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaugawa wajen aikata alkhairi wa yad'unana ragaban wa rahba kuma suna wato roƙon mu suna masu begen rahaman da take wajen mu kuma suna tsoron azabar da take wajen mu in annabi yana begen rahama yana tsoron azaba ni da kai me ya kamata yi sai ce wa kanu lana khashi'in sun kasance masu tsantsar tsoro da kuma sakankancewa a gare mu to wannan shine siffa ta mutanen kware waɗanda suke bayan Allah na gari sai yace walakin yashaduna liman ma ta'ala al-islam wa at-tauhid wa ibadati llahi wahda duk da cewa ahlus sunna wannan ce aqidar su mallan yace amma ahlus sunna suna sheda ma duk wanda ya mutu daga cikin musulmai ya mutu akan musulunci kuma ya mutu da tauhidi ya mutu yana bautan Allah shi kadai suna mushi sheda da cewa bi zahiri islami ala al-umum cewa wannan mutumin musulmi ne yau a ce in wani musulmi ya mutu wanda kuke sallah da shi Allah ya mushi cikawa ku dai ba ku taba samun shi ba da wani abu na kafirci duk abin da kuka sani akan shi shine yana kokarin sabki haƙin da yake na kanshi na addinin musulunci yau a ce ya mutu to aqida ta ahlus sunna wannan mutumin za ku mushi kyakkyawan zato ne sannan wa bi annahu min ahli al-janna insha Allah sannan kuma ku sa a ranku in Allah ya yarda wani da ya cika dan aljanna ne in Allah ya yarda wannan ita ce aqida ta musulmi kuma ita ce aqida ta magabata wani ya mutu a cikin ku sa a ranku Allah zai mishi gafara in Allah ya yarda aljanna zai yi domin ya mutu akan imani akan musulunci sai ce kama wa'adahumullahu jalla wa ala fi muhkam tanzili domin Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin aljanna ga wa'inda suka yi imani da shi suka mutu akan haka Allah sai ya ce wallazina amanu wa amilus salihat sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya ce kaga wa'inda suka yi imani da Allah suka aikata aiki mana garci Allah ya ce sanadkhiluhum jannat zan mu sanya su cikin aljanna wace irin aljanna tajri min tahtiha al-anhar aljannat da ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta wasu irin koramu, koramu ne kala-kala irin aljanna, da kwai na giya, da kwai na madara, da kwai na zuma, da kwai na wanda kai baka sani ba sai ka je za ka gani. In sun shiga cikin wannan aljanna kuma yace khalidina fiha abada, za su dawwama har abada a ciki, wa'dallahi haqqa. Wai dan Allah ya ƙara kwantar maka da hankali, bayan ya ce za su dawwama a ciki zai ce alƙawarin Allah gaskiya ne. Kanisu wa man asdaqu minallahi qila, Allah ya ce waye ya kai, waye ya kai Allah, waye fi Allah gaskiya wajen zance, wannan zancen Allah ne, cewa waɗanda suka yi imani aljanna tana can tana jiransu. A wani gurin na daban wata aya ta daban Allah cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar, yace lalle masu tsoron Allah suna cikin gidan aljanna wanda yake tare da korama a tare da shi. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, sai yace suna nan a mazauni na gaskiya, mazauni a wajen mai mulki kuma mai iko, ita ce aljanna madawwamiya. Me ya jawo musu wannan? Sai yace saboda sun yi tsoron Allah subhanahu wataala. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a hadisi cewa yayi man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Kun ji al-bashirin da annabi yayi, annabi yace duk wanda ya mutu yana mai shaidawa babu abin ma bauta da gaskiya sai Allah, annabi yace dakhala aljanna, wannan mutumin zai shiga aljanna. Haka kuma a wani hadisin daban yayi ƙara cewa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, duk wanda ya mutu baya yin shirka da Allah, wannan mutumin zai shiga aljanna. To duka wa'innan wato abubuwa ne da nassoshi wa'inda suka zo da wa'adi a cikinsu, ma'ana wa'adi alƙawali na kayan ni'imomin da Allah ya tanada ga wa'inda suka yi biyayya a gare shi, suka yi imani da shi. Sai malam yace wa yashhaduna bi anna al-kuffara wal mushrikina wal munafiqina wa man shay'ahum, ahlu sunna a cikin aqidarsu suna shaidawa cewa lalle kafirai da mushrikai da kuma munafikai da wa'inda suka bi su min ahlin nar, wa'innan mutane ɗan wuta ne, baka da wata dabara da zaka yi. In kafiri ya mutu wuta zai je, ita ce gaskiya. Haka kuma in mushriki ya mutu wuta zai je, domin haka addini ya tabbatar. Sai ya ce aw man yadinu bi dinin ghairi dinil islam, ko kuma wanda yake yin wani addini wanda ba addinin musulunci ba, kan wani ya zo ya yaudare ka da zance da daɗin hira ya ce maka to ai ku musulmai ne, mu kuma mu addinin mu ba musulunci bane, amma dai mu ma addinin namu daga sama yazo, babu wani addinin da yazo daga sama banda musulunci. In dai mutum ba musulunci yake ba, to malam yace fa hum mukhalladuna fi nnari ila abadil abidina, yace su za su dawwama a cikin wuta har abadan abidina. Kaji saboda me yasa? Saboda addinin da suke ba addinin musulunci bane ba. La yanjuna minha albatta in matu ala zalika, in dai suka mutu akan wannan addinin wanda ba na musulunci, wasu shigo musulunci ba, malam yace ba za su kubuta daga wuta ba ko so guda. Sannan wa dhalika li azimi jurmihim fi haqqillahi jalla ala, saboda sun yi mummunan abu zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin haƙƙin shi, shine su bautata ma wani wanda ba Allah ba. Sai ce qala tabaraka wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce wal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, wanda suka kafirce suka karyata ayoyin mu, Allah ya ce wa'innan su ne ma'abota wuta, kuma su za su dawwama a cikinta. Kaga wannan aya da muka kawo yanzu ita aya ce ta wa'idi ba ta wa'adu ba, ba ta alƙawari ba, saboda Allah ya ce azaba yayi tanani ga wa'inda suka kafirce kuma suka karyata ayoyin shi. A wani gurin na daban sai ya ce innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah, yace lalle wa'inda suka kafirce daga cikin ma'abuta littahi, su ne ne ma'abuta littahi jama'a, su ne yahudu da nasara. Mu kuma a zamanance mu ce da yahudawa da kristoci, ga suna Allah ya waɗe su. Yace wal mushrikina, da su da mushrikai, yace fi nari jahannama, in dai suka mutu akan wannan suna cikin wutar jahannama. Yanzu har wani zai zo ya ce maka shi kristan ne, addinin shi daga sama ya zo, in da Allah a bar zagin cewa Krista wuta zai je a bar wadi, saboda in ana wadi mutum zai yi ba daɗi, kuma mu dukan mu ƴan Niger ne, rayuwa muke a waje guda, ya kamata a ɗan rinka wadin addini, zaman lahiya yake so, waye ba duk wanda ya wadi wannan abun, in dai ya san abin da yake yi da gangami yake yi, zai iya kafirta. Me zai sa shi kafirta? Saboda yana so a yi sako-sako, ko kuma a fasa wadin maganar Allah da ya wadi. Gashi nan dai ayo kowa iya ta cikin suratul bayyina lam yakun taki innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin Allah ta fi nari jahannama khalidin fiha wa in da suka kafirci kaji Allah ma ce musu yayi wa in da suka kafirci saboda haka kafirai ne suwa min ahli alkitabi wal mushrikin daga cikin ahli alkitabi ahli alkitabi sune yahudawa da nasaru masu addinin kristanci yace da su wal mushrikin da mushrikai masu hada Allah da wani yace fi nari jahannama suna cikin wutar jahannama sannan in sun shiga ma khalidina fiha za su dawwama a ciki ba za su zuwa yace ulaika hum sharrul bariya wa inna suni wato mafi sharri daga cikin halittun Allah kaji abinda Allah yace a kansu saboda haka kawai wani zai ce maka wai a ringa daidaitawa ba daidaitawa da zai da gudu zaka karanta wannan ayat kuma ita ce aqida dole ka yarda da cewa haka abin yake saboda haka Allah ya faɗi sayyidi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani gurin wa man yartadi minkum an dinihi duk wanda ya bar addinin shi daga cikin kuku musulmai yayi ridda kenan akwai wanda yake musulmi ne shigo sai ya ce ya bar addinin musulunci daga yau sayyidi to duk wanda ya bar addinin shi minkum daga cikin an dinihi daga bar addinin shi fa ya mutu wa huwa kafirin sai ya mutu yana kafir ya mutu a kafirci kenan Allah ya ce fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin wa'innan mutanen aikin su ya lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar sannan wa'innan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun su kin za su dawwama a cikin ta kaga wannan ma'aya ce ta wa'idi saboda an yi zancen azaba wa qala ta'ala aw ta ayat da Allah ya ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum masira Allah ya ce lalle munafikai suna matakin ƙarshe na ƙarƙashin wutar jahannama sannan Allah ya ce walan tajida lahum nasira sannan kuma tabbas ba za ka sama musu wani mai taimako wanda zai taimake su gaban Allah ba su munafikai a can cikin wutan ma cikin ƙarƙasan kowa suke saboda wuta ma daraja ce mataki ne to ɗan can ƙarƙashin ƙasan su ne munafikan daga ciki Allah ce su canne wurinsu. Wa qala ta'ala a wata ayata da ma Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani da Allah la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya Allah ya ce kadda ku riki uwayenku da ƴan uwanku awliya a masoya. Yaushe kaga a hakan aka tsaya daga nan kamar Allah yana nuna kar ku so uwayenku da ƴan uwanku amma ba haka bane ba akwai togaciya yaushe yace inistahabbul kufra ala aliman in har sun zabi su so kafirci akan imani daga lokacin da babanka yake son kafirci yake musulunci to Allah yace shi ma dai kakkarke shi masoyi ka daina san shi saboda abin da ya hada ku in musulunci ne yau in babanka yace kafirci yake so babu soyayya tsakanin ku da kai shi amma dai akwai girmamawa soyayya dai babu ita saboda ba a san kafiri jama'a san kafiri Allah ya hana shi a cikin Al-Qur'ani sai ya ce wa man yatawallahu minkum duk wanda ya nuna soyayya ya jibince su daga cikin ko babanka ko dan uwanka ya nuna san kafirci akan musulunci sai kai kuma kaje ka jibince shi kake nuna mai soyayya Allah ce fa ulaika humuz zalimun wa inna sunni az-zalimin wanda suka aikata haka kenan to kaga bai kamata ba ce an samu musulmi yana yin aikin wannan sai ce wa yashaduna anna man mata ala shirki dakhala an-nar qat'an ahli sunna wal jamaa yana daga cikin aqidar su shine duk wanda ya mutu akan shirka da Allah kawai dan wuta ne bata da gyara menene mutun ya mutu akan shirka shine ya bayyana shirka shi ga Allah subhanahu wataala a gan shi ya dauki haƙin wan aikin Allah ya ba wani Allah kuma sai ya mutu akan hakanin bai tuba ba sai in bai tuba in ya tuba Allah zai yahe mishi amma in bai tuba bai mutu to shikenan wa kalma ta tabbata kan shi wuta zai yi saboda ya mutu a matsayin mushriki sai yace aw man azhara al kufr al akbar ko kuma wanda ya bayyana kafirci babba a zahiri satan da ya wuce mun yi bayani kafirci babba da kafirci karami kafirci babba shine kafircin da mutum zai bayyana shi kaman kafircin ƙaryatawa da juhur ko kuma kafircin juya baya duka mun yi bayani satan da ya wuce kafircin ƙaryatawa kaman mutum a ga masa annabi ya faɗi abu ko kuma Allah ya ce kaza ga aya a karanta shi sai ya ce ƙarya ce ya ƙaryata ayan Allah ko kuma ya ƙaryata magana annabi wannan mutumin duk wanda ya ƙaryata aya Allah ko magana annabi kafiri ne jama'a ya wuce daga sai to wanda ya bayyana ƙaryata Allah a zahiri bai ji ba kuma ya kowa ya wuce mai ƙaryata Allah ko kuma ya ƙaryata manzon Allah to in mutum ya mutu a cikin wannan wuta zai yi bata da yara domin shi kafirci babba ana yin shi i'tiqadan ta hanyar kudircewa zuciya aw qawlan ko kuma furtawa da harshe aw amalan ko kuma mutum ya aikata daga kanshi duka mun yi bayani a satin da ya gabata sai ce hukima alaihi bi wanda yi wannan kafircin za a yi mishi hukunci a matsayin kafiri wa umila mu'amalatul kuffar fi dunya kuma za a yi mishi mu'amala irin ta kafirai a duniya wace ce mu'amalar kafirai shine musulmai ba za su so shi ba sannan kuma in ya mutu ba za a kashi makabartan musulmai ba dan kan mutun yazo cikin ku ya ƙaryata magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ƙaryata qur'ani kuma in ya mutu a ranku da mun zo kun taro kuna mai sallah zo kashi makabartan musulmai a akwai makwantan dagwamawa ya ji ta a neman mai waye amma ba kashi makabartan musulmai saboda ba musulmi bane shi su kuma musulmi inda ake tara su makwantan musulmi na musulmi ne wanda ake fatan Allah ya musu rahama su yi aliyanna dan me za ka hoshi ba gurin shi bane ba saboda babu shi babu rahama ubangiji saboda ya mutu akan kafirci to kaga shi yace za a musu mu'amala irin ta kafiri sannan kuma wa fil akhirati hum huwa min al mukhalladin fil nar wannan wanda ake magana shi yayi kafirci ya bai da kafirci kuma ya mutu akan wannan yace a lahira ma kuma yana daga cikin wanda zai dawoma a wuta qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima Allah yace lalle Allah baya gafartawa wanda yayi shirka da shi in an yi shirka da Allah Allah bai yahe wannan laifin ana nufin bai yahe wa in ba a tuba ba kenan zaka iya yin shirka yanzu da ranka da lafiya ka daga hannu ka nemi tuba Allah zai yahe maka amma wai ka je ka ringa yin shirka da Allah kuma sai ka mutu baka tuba ba shi yake nufin Allah ba zai yahe maka amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma zunubin da ba shirka ba duk zunubin da mutum yayi in dai ba shirka bane in ya mutu akai ma ba cewa wani wuta zai yi saboda Allah zai iya yahe mishi kai tsaye baka sani ba tsakanin bawa da Allah yake Allah yana iya yahe mishi ne ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma abinda ba shirka ba Allah yana yafe shi ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima wanda ya shirka da Allah hakika ya kirkiri zunubi da laifin da yake mai girma wa qala ta'ala aw ta ayat ta da man Allah cewa innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle wa inda suka kafirce ma Allah da manzannin shi basu imani da Allah ba su imani da manzannin shi ba wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli kuma suna so su bambanta tsakanin Allah da manzannin Allah suna so su ce akwai bambanci wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd suna cewa mu mun yi imani da wasu manzannin amma wasu mu yi imani da su kaga ai akwai su ko yanzu sai kaje mutum ya ce a mu ai namu shine annabin Musa mu Yahudawa ne duk wanda ba annabin Musa ba a mu nama annabi Isa ne don da ba annabi Isa ba ku bi imani da shi to kai tun anan ma yanzu jama'a da Allah annabi Isa da annabi Musa annabi Isa shine kristoci suka ce Allah su ne masu addinin kristanci annabi Musa su ne yahudawa suka ce su kuma shine suke bi kuma addinin shi suke hayyau mu kuma musulmai muka ce annabi Muhammad shine muke bi shine muke addinin shi to yanzu jama'a in aka tayi lahira ala sabilil misal akaddara a ce an yi lahira yau ga muna a lahira sai a aje annabi Isa da annabi Muhammad da annabi Musa alaihi wasalam sai a ce to duk wanda ya yarda da wannan uku shi zai shiga aljanna wanda bai yarraba da su wuta zai je da Allah yahudawa sai shiga aljanna ba sai shiga saboda su da annabi Musa kai suka yarda daga an zo da annabi Isa sai su yarda da ku yahuda kristoci sai shiga aljanna ba sai shiga ba saboda su da annabi Isa suka yarda amma musulmi ma a wannan kaidan ma musulmi sai ya shiga aljanna saboda musulmi ya yi imani da duka uku amma bai ce ba annabi Isa Allah kai inda bambancin me yake musu to shine na Allah yake fadi wanda suke cewa mun yi imani da wani annabi ko mun yi ba imani da wani da su Allah yake anan yace wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila kuma suna so siriki wata hanya akan wannan sai yace ulaika humul kafiruna haqqan kai Allah yace wa inna sune kafirai na hakika wai duk wannan ayoyin da suke kafar da wanda yake addinin kristanci yanzu ake zuwa a ranar wanda bai bara a cewa kanka wai wallahi sai mun mutu kafirai ne haka Allah ya yi mana ulaika humul kafiruna haqqan yace wa inna sune kafirai na hakika to menene sakamakon kafirai jama'a Allah yace wa atadna lil kafirina azaban muhina Allah yace mun tana dama kafirai azaba taula kanta alayra azaban ma taula kanci da musu Allah madaukakin sarki ya kare si aya ta daban Allah ke cewa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin duk wanda ya nemi bin wani addini wanda ba musulunci ba insha Allah falan yuqbala minhu ba za a taba amsa mashi ba yau a ce ga wani addini kana yin shi kuma addinin ba musulunci bane Allah ya ce to ba za a karba maka ba magana Allah ce sai ce wa huwa fil akhirati minal khasirin kuma wanda ya riki wannan addinin ba musulunci ba a lahira Allah ya ce yana daga cikin tababbu asararu to kaga wannan ayoyi sun nuna maka cewa musulunci shine addinin Allah kuma shine addini da in mutun ya mutu akan shi ake mishi sa ran samun rahama Allah subhanahu wataala wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma cewa yayi a cikin hadisin shi man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani yana yi ma Allah shirka annabi yace wuta zai yi to kaji in mutun ya mutu mushriki dan wuta ne wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa sai mallan yace wa ahlus sunna wal jamaa har ila yau ahlus sunna wal jamaa la yajzimuna li ahadi min ahli al qiblati bi jannatin wala narin ta'inan man kana ahlus sunna ba sa yankewa ga wani daga cikin musulmai ahli al qiblati masu kallon al qibla sune musulmai bi jannatin wala harin kaina makana sai ce wa na dan aljanna ne sai ayi ko kuma a ce wa na dan wuta ne wannan baki da alusunna bace bai wa yanzu yau ku je ku binne mutun in kun dawo wajen zaman ku kishi kan awata sai ku ce a kai suwana yanzu yana aljanna wannan baki da bace ko kuma ku ce a kai suwana ana wuta wannan baki da alusunna aljama'a bace to amma yanzu ana yi ko musamman yanzu an aka ta aka binne mutun sai aka yi ka tari wajen ramin kabarin nashi an isko wani dan idan ruwa aka binna aka ruwa ya dullo ya ce shikenan ta tabbata wannan aljanna ce direct ana buga kabarin shi ruwa ruwa aljanna ne to kaga wannan ya saba ma aqida ahlus sunna in ahlus sunna bissa cewa wa na dan wuta ne ko kuma wa na dan aljanna ne a wannan ba hurumi kamar ne ba a da kuna ma kuma to ba san ma me za su ce kuma kuma ai kaga rami duka wuraren guna mane da mace zai go sai yace illa man jazama lahu Allah ta'ala bi zalika wa rasuluhu bi zalika sai wanda Allah ne yace dan aljanna ne manzon Allah ne yace dan aljanna ne to a lokacin da ahlus sunna sai su ce wa na dan aljanna kaga yanzu zan yi wani kan mutsi wallahi Abubakar Sayyidina Abubakar dan aljanna to muna yi amma yanzu mun wani mace a mai unguwa unguwa mu dan aljanna ne ba mu da wannan wuri wallahi ban mutu shi ma me yasa muka fadi sayyidina Abubakar saboda annabi ya fadi ya ce dan aljanna to shine yake nufi in shari'a ta ce wa da dan aljanna ne to zaka ce dan aljanna ne in shari'a ta ce wa da dan wuta ne zaka ce dan wuta ne yanzu kaga ina iya ce maka wallahi Abu Lahab dan wuta ne me yasa saboda Allah ce sayasla naran zata lahab kai sakamakon shi to amma kawai mutun ke mutu ban Allah dan saboda kuna da tsama da shi ko kuma an gansha mata a wajen kidi musulmi ne yana sallah sai aka yi tadi mutu a wajen kidi sai a ce a wannan wallahi yana wuta wallahi kan ku wadi wannan abu wannan baki da ahlus sunna bace zai iya mutuwa a wajen kidin kuma ka gansha aljanna sai ka ringa mamaki kai kuma a duniya kai ta cewa dan wuta ne
ai wutar ba za ka ba ce jim kadan ina ga darasin mu na sati biyu da suka wuce mun ba da misalin wannan bayan Allah guda biyu wanda dai yake aikata aikin kirki sai yake ma dayan nasiya sai dai ba shawushi sai ce Allah ba zai gafarta maka ba sai Allah ya tada su gaba daya ce kai ya kai kace ba zan gafarta mai ba to kai ka je wuta shi kuma ya ji Allah to ba shiga cikin hurumin Allah in ba waye wuta kawai abin da zan ku ce in dai musulmi ne yana sallah bin shirka da Allah insha Allah dan aljanna shikenan wannan ita ce aqidatu ahlus sunna wal jamaa sai ce walakin amma yukiluna amrahum ila Allah ta'ala ni za ku yi mutun ya mutu shine ku mai kalmarin shi zuwa ga Allah wanda ya mutu yi Allah shi kanshi muna fata Allah sa shi aljanna Allah ka utar da shi daga wuta shikenan akwai wani bisan ido yi wannan abu bau sai ce wayarjuna lil muhsini thawab wanda yake da kyautatawa sai an gamshi fatan Allah karɓa ayyukan shi waye khafun ala musiyin yadda wanda yake mummuna aikewa ya mutu a wajen kidi kuma shi a rayuwar shi ba taba ganin shi ma a wajen wa'azi ko so daya kuma gashi ne ya mutu a wajen kidi ko kuma ya mutu yana shan giya to shi wannan me za a ce ya mutu sai a ce kat Allah ubangiji ya tsare shi daga azaba Allah ya kiyaye shi daga azaba baka ce ba yana ta ana ne azaba baka da wannan wurin amma sai kace Allah ya kiyaye shi to wannan ita ce aqida mai kyau kuma aqida ta Allah sunna yema sai ce waliza shi yasa ne ai fa hum yashhaduna likulli man shahida lahu annabi sallallahu alaihi wasallam bil jannati wan nar shi yasa ahlus sunna wal jamaa suke sheda ga duk wanda annabi yayi sheda cewa dan aljanna ne su ce dan aljanna ne wanda annabi yayi sheda dan wuta ne su ce dan wuta ne yace wa hum yashhaduna lil asharati al mubashshirati bil janna kama shahida lahu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ahlus sunna wal jamaa suke sheda su ce asharati al mubashshirina bil janna mutum goman nan da annabi musa bishara da aljannatin a duniya to ahlus sunna sai su ce aljanna ne kama shahida lahu annabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shida to an zo gaba anan nake so in yi wata ishara kai da kake kallo na kake shurayina ka san mutum goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishirin aljannatin zuwa duniya ka san sunayen su da kai nake mai shurare na mai kallo na baka san su ba ka san Leon zan Real Madrid ka san Sanras ka san Leon zan Barcelona hadar nama kuke kace a yau wannan yana cikin 11 yau wannan cicilar ne ka san na Milan AC ka san na wato Manchester na Chelsea duka ka san su baka san ba sahabban annabi goma wanda ya musu albishir da aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunanka musulmi dan Allah kai da ka harace sunaye an kwalla 11 baka harace sunayen sahabban annabi goma ba da ya musu albishir da aljanna kuma wai sunanka musulmi da wai ido zaka kalli annabi gobe kiyama kace kana fatan samun cetan shi kama kan ka wannan tambayi wa'innan sahabban wa duk musuluncin da kake tinkaho da shi a yau a dalilin su ne ya iso gare ka amma yanzu ka gwammace ka san sunayen arnawa yan balo ka san sunayen wa'innan mutum goma dan Allah dan annabi wala ka ji kuma wallahi ka ji kuma kuma baka da idan da zaka kalli annabi a lahira kace kana neman mutunci saboda baka san sunayen sahabban shi ba wa'inda yi albashir gina aljanna ta duniya wannan abin da nawadi akwai mutanen kowa akwai in ka ji kana da sauran lokaci sai ka gyara bai dace maka ce zaka tura diyanka wallahi ni yanzu diya na biyu makaranta zan tura su ka san muna nan kokari muke su fafi su je makaranta wallahi na ji ma an gude ta makaranta na ga sanya kaɗiyo kai baban fafi kai karatu ba fafi bai je karatu kai baban fafi kai karatun ka sani in baka sani ba kana da dama ka je ka gyara wallahi kowa ta zuwa makaranta wa jama'a ba wai yara bane ake dora ma akwai wannan ma in yan nasu suka balaga yayi soyayya suna ga makaranta wai yanzu sun girma makaranta ake girma ko kai baban nashi in dai baka sani ba ya zama wajibi akan ka kaje ka sani ballanta nashi wallahi dole ne kowa ya je ne bai wajibi ne wannan akan kuma wayannan kananan kananan abubuwa ne fa jama'a sayyidina Abubakar sai kaje mutun ya ce a mu masoya annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai san sahabban shi ba bai san tarihi su ba amma da zaka tambaye shi girman jar so sai zai maka daitai haka ne ga wato haka rayuwar mu take ayo da Allah da annabi mu shi ba kumiya wallahi mu shi kumiya in dai wannan ita ce rayuwar mu mun shi kumiya tun a duniya to mu kiyaye shi ta lahira sai ni sauki mu gyara Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi hadisin yana cikin sunan abi daud annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abu Bakar fil janna annabi yace Abu Bakar dan aljanna ne wa Umar fil janna annabi yace sayyidina Umar dan aljanna ne wa Uthman fil janna yace Uthman dan aljanna ne wa Ali fil janna yace Ali dan aljanna ne wa Talha fil janna yace Talha wannan Talha shine Talha bin Ubaydillah yace Talha bin Ubaydillah dan aljanna ne yace Zubair fil janna yace Zubair shine Zubair bin al-Awwam yace dan aljanna ne wa Abdurrahman bin Auf fil janna Abdurrahman dan Auf annabi yace dan aljanna ne wa Sa'd bin Abi Waqqas fil janna annabi yace Sa'd bin Abi Waqqas dan aljanna ne wa Sa'id bin Zaid fil janna yace Sa'id dan Zaid dan aljanna ne yace wa Abu Ubaida ta Amir bin al-Jarrah fil janna yace Abu Ubaida shine Amir ibn al-Jarrah annabi yace dan aljanna ne kun ga su goma kawai ana zamne da annabi a masallaci ya zano wannan goma yace in aljanna ne to yanzu kai kawai kana zamni dan gwata ya zo gidda da kusanka sai ya rubuta takarda ya kira magadan shi yace wannan ku sheda inna mata a bashi rabin dukiyarsa ya zaka shi sai kai kakanka ta yanke saka to mu rayuwar da muke yanzu a matsayin musulmi na musulmi fata ne muke mu je aljanna ma duka mu kubuta daga wuta to su annabi yace musu aljanna za su da ransu da lahiyarsu saboda haka zaka iya hudi kanka a tsiye wa'annan mutanen a aljanna سيتي وقد ثبت لكثير من الصحابة رضي الله عنهم الشهادة بالجنة يتي يا تبتا بند وإنن قوما أكوي صحابي ديوا وإن النبي يتي هان الجنة بند سوى إنن قوما سوى لك كتك يتمان متن قوما نكدي أتكين صحابي النبي يتي هان الجنة أكوي وسوى وإن النبي يتي هان أقراري دبند سيتي كأكاشة بن محسن كما أكاشة بن محسن ina tunanin cikin darasi suka mun bayan mun ba da tarihi Ukasha ta dan Mihsan yanne ne labarin sheki shi Ukasha ta dan Mihsan yana zamni a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai annabi yace ai a cikin al'ummata akwai mutum 70 wanda zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba Ukasha ta bin Mihsan yace mutum 70 aka ce mishi sai yace ya rasulullah a roka mana Allah Allah sa ina ciki sai annabi yace kana cikin su an mushi bisharar aljanna ko ba mushi an mushi kaga annabi yace yana cikin su yanzu kana iya wadi kai tsaye mutum 70 na al'umma annabi Muhammad wanda zasu shiga aljanna babu hisabi akwai ukashi ta dukkan saboda annabi yace yana cikin su amma banda shi kuma zuwa yayi sauran Allahu a'lam to Allah ya sa mu daga ciki sannan yace wa Abdullah bin Salam nabiyin su akwai Abdullah bin Salam wane ne Abdullah bin Salam ya aka annabi ya ce mushi dan aljanna ne shi Abdullah bin Salam ba yahudi ne yana daga cikin manyan masu ilimin yahudawa a Madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina to da ya shi da awar annabi sai ya musulunta da ya musulunta sai ya ce ma annabi mutane na ba su san mana musulunta amma ka kira wasu ka tambaye su menene ni a cikin su sai ka kira wasu annabi ya ce Abdullah bin Salam kun san shi ya kai ya boye ba su gan shi annabi tambaye su kun san shi suka ce kai ai yafi kowa alkhairi a cikin mu shine babban mutum mai alkhairi mai ilimi mutunan Allah sai ya huto yace to na shaida ba abin mawuta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah kai kin yace sai suka ce yo ai Muhammadu baka sani ba shi wannan da kake gani sharruna shine mafi sharri a cikin mu suka yi zancan suka ce mutunan manzani saboda wayan shi musulunci to shi wannan Abdullah bin Salam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci tare da sahabban shi sai annabi yace yadkhul alaikum al'ana rajulun min ahli al-janna annabi yace yanzu nan dan aljanna zai shigo shikenan ko haye ne zaka mai da kai bakin koha ga waye zai shigo kawai sai ga takin Abdullah bin Salam ya shigo wannan yadda akai so uku washe gari ma ana zaune da annabi yace yanzu dan aljanna zai shigo Abdullah bin Salam ya kara shigo ran da kwana na uku ma karin haka na hawo ni sahabi ya bi shi ce kai wannan bari in bi shi da ingan miye yake shine da ya bi shi yace wallahi ni bako ne banne da masarki ina shigo garin nan ina so kadan sabke ni ko kuma ya kama shi wani uzuri da wanda zai sa ya sabke shi a gidan shi sai ya sabke shi to kuma ya musulunci ba ko kana nan gare shi kwana uku ake sarke ba ko na hudun yayi je da gure shi ma to yanzu sai shi go gidan shi shi abin da kashi ya duwa ya gani wai me yasa kwana uku aka annabi yana cewa dan aljanna zai zo sai ni wani aiki ne yake yi kwana dan shi ma ya je ya aikata ko yanda sabai suke neman aikin alkhairi din sa yanzu dan kawai yayi zo kawo shi abinci suka ci abinci ce to mu wallahi a daga mutun ya jawo ruwa ya ruwa shi dai bai barci yana kallon iko Allah tsakar dare sulusin dare ya zo sai ya tashi me yake idan shi yana kallo ya gani ya tashi ya sallar dare ya ga mutun ya shara barci yake asuba ta yi tare shi ce tashi mu je sallah aka tayi sallah aka dawo shi dai bai ga wani abu ba sako wanda bai shi ma duk wannan abu yana shi barci yayi sallah asuba dare na biyu haka yan dare na uku bai ga ba komai sai ce to ba ko kwana uku yayi zan sallame ka eh aka mutun gida sai ce kai ka ga barin gaya ma gaskiya yace ni ho wani ba kun tada ka wani yace kaji annabi ne yace yanzu dan aljanna zai shigo sai ka shigo yayi da kai kwana uku yana wani yace shine na biyu ga dan ga wani ne kake yi aka sai kai dan aljanna yayi tambaye shi me kake yace to shi dai bai san bai na yin wani abu kawai abu dai sai wanda yake shine yace duk duniya bai taba kwana bai kwanta yana jin haushin wani goki shin wani azice shi ko hasada saboda wannan abun kawai shiga aljanna to kai kuma yanzu mutanen da suke ranka kan riki su are sai 500 ka zo zama kwanta yau zaka ka samu irin wannan fadari dai wannan to shi bai kwana da kowa a ranshi yace wannan abin ne yasa shi samu wannan fadari to wannan mutumin ma kaga dan aljanna ne saboda annabi ya mishi alƙishi sannan kuma wa ali yasir da iyallan gidan yasir su ma mun ba da labarin su anan baya kada sune wanda aka yi ma'azaba har gwan shahidai a musulunci Ali Yasir bayi ne daga cikin bayin Qurayshawa suna daga cikin farkon wanda suka amsha addinin musulunci da baban Yasir da kuma mammashi mamma Ammar shine Yasir to su ya ne tarihi su mun yi anan a baya muka ce sun amsha addinin musulunci sai aka zo aka ce su shiga su ambaci kafirci lokacin da ake ma musulmai azaba sai suka ce ba za su ambaci kafirci sai aka kashe su suka zan farkon shaidai a musulunci annabi yace isbiru ali yasir fa inna mawidakum aljanna yace ku yi hakuri ya ku iyallan gidan yasir yace amma alkawalin ku mako mako aljanna ce kaga su ma yi aljanna ne sai yace wa bilal ibn rabah haka kuma da bilal ibn rabah me ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bilal ibn rabah ya ne ne aka yi zama dan aljanna ake wani wace bashara ce aka mishi da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana sai yace ma Bilal ya Bilal ya kai Bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam fa inni sami'tu daffan alayka bayna yadayya fil janna annabi ce kai Bilal da Allah ba ni labari wani irin aiki ne kake yi mai tsada wanda kake yi a cikin musulunci saboda naji karanta kalmanka a gabana cikin aljanna kai annabi ya ji karanta kalman Bilal a gaban shi cikin aljanna shine annabi ke tambaye shi to kai Bilal ni ne kake yi wannan magana tana nuna cewa Bilal dan mine ne dan aljanna ya samu albishi to mine ne Bilal yake ya ba da amsa ne yace Bilal cewa yayi shi bai taba yin arwalla ba yi sarki ko da sahi ko da marice face in yi wannan arwallai kafin tawarware sai yayi sallah duk arwallan da yi sai ya mata sallah wannan abin ne yasa annabi ya karanta kalmar shi aljanna sannan yace wa Ja'far bin Abi Talib haka kuma da Ja'far dan Abi Talib dan uwa wane ne Ja'far dan Abi Talib shi Ja'far dan Abi Talib shine kanin Ali bin Abi Talib dan uwa Ali bin Abi Talib ne Ja'far bin Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da Imam Suyuti ya kawo shi yake cewa ra'aytu Ja'far bin Abi Talib malakan yatiru fil jannati ma'al mala'ika annabi yace naga Ja'far dan Abi Talib cikin mala'iku da bubbuki yana tashi mala'iku tashi suke yace annabi yace ya ganshi shi ma a aljanna yana tashi da bubbuki me yasa yake tashi da bubbuki saboda karshen rayuwar Ja'far bin Abi Talib hannayen shi biyu aka sare ne a yakin Mu'ta lokacin da aka ta yakin Mu'ta annabi ya da mutum uku yace wa'innan su ne za su rike tutan musulunci in an kashe su an kashe wani wani yamsa an kashe wani wani yamsa dukkan su an kashe shi
a cikin sa akwai Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib yana rike da tuta da hannun hagu, yana rike da takobi da hannun dama, yana kashe kafirai. Aka samu aka cire mishi hannun duka, sai ya rike takobin wannan tutar wannan ya ci gaba da yaki. An cire mishi hannu amma bai yakura ba. Wani ya lallabo daga bayan shi kara cire ɗayan hannun, aka cire mishi hannu biyu. Daga ƙarshe dai kashe shaka wannan hannayen biyu da ya rasa, su ne Allah ya mishi fuka-fukai biyu a cikin gina aljanna. Sai Annabi ya ce ya gaisu cikin mala'iku yana kanshi. Sannan bayan shi ya ce wa Amru bin Thabit, sannan kuma da Amru ɗan Thabit. Shi Amru ɗan Thabit wane ne shi? Amru ɗan Thabit ɗaya ne daga cikin wa'inda suke ƙin addinin musulunci, sun tsani musulunci a rayuwarsu, bai san musulunci ko kaɗan. To yanzu lokacin da aka wuce yakin Uhud, sai Allah ya shirye shi, sai yana so ya musulunta. Kawai sai musulunta a ɗaki shi kaɗai, bai gaya ma ba kowa. Musulmai suna can wajen yakin Uhud, kawai shi ma ya zaro takobi yadda ya iske su, ya shiga aka gurbiza da shi. To yanzu a cikin yakin kuma sai aka sare shi, sarar da ta kawo rayuwar shi ƙarshe. To shi ne ‘yan uwanshi, sannan yana daga cikin dangin Bani al-Ashhal, sai suka isko shi da sauran lumashin shi ka hanyar idan mutuwa. Suka ce to wane kai da muka barka a gida, meye ya kawo ka wajen yaƙi? Ka zo ne don ka taya ‘yan uwanka hamiya ce ta kama ka zo kaɗa kashe muka kama wani, ko kuma ka zo ne don saboda musulunci? Sai ce a ni ba wata hamiya da ta kawo, ya zo ne musulunta, ai na musulunta ma, na imani da Allah, boko da labari a gida shi ne na hutu in kama ma ‘yan uwana musulmai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida, sai aka kawo mishi labarin wannan cewa ga wannan Amru bin Thabit, labarin shi ne ya kasance. Sai Annabi ya ce huwa fil janna, da aljanna ne, yana cikin aljanna. To wannan dukansu wa'inda aka zano, Annabi ya musu abishin aljanna tun kafin lahira ta zo. To kai ma za ka ce ‘yan aljanna ne, ba su kaɗai ba ne ba, akwai saura, za mu tsaya a nan ne kawai saboda lokaci kenan. In muka zo sati mai zawa insha Allah, sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.